أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci Masjid Al-Ansar a cikin karatun littafin mu na manzuma As-Sair ila Allah wad-Dar Al-Akhirah na babban malami Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alayhi wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na uku a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 17 ga wata na Rabiul Awwal shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 2 ga watan 10 shekara ta 2023 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 9 mun yi da bayani a saman kan shi ba lokaci yayi yau zan mu dasa kenan a baiti na 9 da yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya qul as-sa'di rahmatullahi alayhi nazalu bi manzilatir rida fahumu biha قد أصبه في جنة وأماني شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في الرضا الرحمن أبد الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان نسخوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان يقول السعدي رحمة الله عليه نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبه في جنة وأمان شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن أبد الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان نسخوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان زادكم الله من فضله وتوفيقه مالاً باين يفار بياني أكن منزل نريد نمتن يرد الله سبحانه وتعالى هيك تنزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان سواء إنن وند سكداتي كوسيفو فينا متانن كركي shine sun yarda mataki na yarda da kadara kuma da wannan yardar ta su ne asbahu fi junnatin wa amali suka wayi gari a cikin garkuwa kuma hallo a cikin aminci dan saboda sun yarda da Allah shi ma he Allah subhanahu wa ta'ala dalilin sun yarda da shi sai yarda da su shine Larabawa suke cewa man radiya anillahi radiyallahu anhu duk wanda ya yarda da Allah to Allah ya yarda da shi har muka kawo addu'an nan ko azkar innan da annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa duk wanda yace raditu billahi rabban wa bil islam dinan وبي محمد رسولا النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوا وجبت له الجنة حكيني أكن الله سبحانه وتعالى يسن ياشع الجنة ينا رغا تكين سيبو فينا متانا كيركي يردا دا قدر ديردا أكن أبند الله سبحانه وتعالى يجرب تيكا دشي كمان ينديكي ababi na ibtila'i in Allah ya jarabci mutum in yayi hakuri zai samu babban sakamako a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala nabalu wannakum bi shay'in zan mu jarabce ku da wani abu mu diba mu ga kalimatu shay'in anan ayu shay'in basit laysa bi kulli shay'in aw asya azima wai zan mu jarabce ku da wani abu in ji Allah ko mun ka dan inshin wannan wai ni irin abu ne min al khawfi zan mu jarabce ku daga tsoro wal ju'i daga yunwa wa naqasin min al amwali zan mu jarabce ku da ragewar dukiya wal anfus da kuma hallo ragewar rayuka mutuwa kenan was samarat da ragewar diyan itace sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa bashirir sabirin amma masu hakuri bishara amma wanda suke yarda da kadara Allah subhanahu wa ta'ala albishir mai dadi su wane ne wannan as-sabirin innan sai akai al-idahu ba'd al-ibham sai Allah madaukakin sarki yace allazina iza asabatuhum musibatun su ne wanda in wata musiba ta same su in wata jarrabawa ta same su qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle ho daga Allah muke kuma hallo zuwa gare shi zamu koma to in suka hadu wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayin da wata jarabta ta zo musu menene natija natija shine ko amsa ita ce أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هنا ونئرن البشر يهيوانا ونئرن بشارة تهيوانا كسامو الدعاء يديرتا دقاء بانجيجي كمحلو درهما سننن كمحلو الله سبحانه وتعالى يا بعد شهادة يا بعد أتستاسيون أكن تيواها وإنن كمحلو سوني شريييو كينا أنا سومتن ya ringa yarda da hakuri akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mushi dan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a wajaje da dama dalilin da yasa ya yarda da mummunai su ma dan sun yarda da shi ne radiyallahu anhum wa radu an zalika al-fawzul azim was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان سي الله مدوكاكين سركي يجيچوا رضي الله عنهم ورضوا عن الله يا يرضى سو كما حلو سوما سن يرضى شي كما wannan siffa ce ta annabawa yarda da abunda Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta mudiba muga isa ta annabin Allah yaqub inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يرسني ويرس من آلي يعقوب سيأكتمي waj'alhu rabbi radiya. Ko kuma an muka diba cikin surat Maryam inda Allah subhanahu wa ta'ala yake zance akan annabi Isma'il, Allah madaukakin sarki yake cewa wazkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya. Ko kuma an muka diba cikin surat Taha, fasbir ala ma yaquluna wa sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atraf an-nahar la'allaka tarda. Huna mahallu shahid. Kenan dan shi yasa ake so mutun zaman to mai yarda ne ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta mai domin ya ci nasara a duniya, domin kuma hallu ya ci nasara a lahira. Bayan mas'ala ta yarda, sai malam zai kawo wata babban mas'ala wadda ita ce zan mu gani a baiti na goma. Sai malam yake cewa shakarul ladzi awlal khalaika fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Shakaru yani min sifatihim ash-shukr ala ni'amillah, yin godiya akan ni'imomin Allah wanda ya bamu. Shakaru suna godewa, wa suke gode ma? Allazi awlal khalaika fadlihi. Nan aula yana nihin wahaba, kyauta, yana nihin a'ata. Sun gode ma wannan wanda ya ba halittu falalashi, wa kenan Allah subhanahu wa ta'ala. Da me suka gode me? Bil qalbi, sun gode me da zuciya. Wal aqwali, sannan sun gode me hallo da zance a baki. Wal arkani, sannan bimana wal jaware, sun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da gaɓoɓinsu. Kenan muna da martaba haƙuri wadda ta wuce, sai aka kawo martabar da ta hita haƙuri, ita ce yarda da ƙadara. Sannan kuma hallo yanzu sai aka kawo kuma hallo a'ala minhuma, martaba a'ala minas sabar wa a'ala minar rida, hiya martabatu shukur. Martabatu ash-shukr, gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana. Larabawa suke cewa an-ni'matu arusatun ko arusun, an-ni'matu arusun maharuha ash-shukr. Ni'ima amarya ce, sadakin wannan amarya godiya. Kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'ima, kake so ka mallaki wannan ni'imar ta zamanto dindindin kuma hallo ta ringa karuwa, to wani sadaki ne zaka bada? Godiya. Kenan sai ka gode, kuma an ka gode yanda ka'ida take, Allah madaukakin sarki sai ya kara maka. Kenan shi kuma wani ash-shukr in shine sai malai yace bil qalbi wal aqwali wal arkani. Gode ma Allah da zuciya ne, sannan da halshe ne, sannan da gaɓaɓuwa. Shi gode ma Allah da zuciya shine al-i'tirafu bi ni'amillah, ka kudurce kai i'tirafi da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masu. Wa yakunu bil lisan, shi kuma ta hanye as-sana'u ala Allah, ringa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmuduhu ta'ala wa nasta'inuhu, ringa gode ma Allah, mun gode ma Allah. Sannan kuma hallo bil jawari, shine yakunu an kaful ma'asi, zaka gode ma Allah ya baka wani ni'ima. Isu jada shukur, kaga jawari yayi aiki anan, gababuwa sun yi aiki. Ba Allah ya baka wa'in abubuwan da ka jima kana ta nema, yanzu kuma godiya da zaka yi akan saba ma Allah ne? Kaga akan arame da ake, dan shi yasa kake ga aramin wa'in su busa albarka, sai kaga ana ta arman, ana ta arman, kuma amma saki yayi yau, dan saboda ba a gina shi ba akan shukr lillah. Kai da zaka gode ma Allah ya ba diyarka miji, ko kai ka gode ma Allah ya baka mata ko ka gode ma Allah ya baku iya amma kuma hallo sai a kirawo in morewa in tashewa kuma hallo ayi ta kidi ayi ta morewa maimakon a gode ma Allah subhanahu wataala kenan kaga ana gode ma Allah bil jaware da gababuwa kuma hallo shi wannan shukr din martaba ce gare babba ko ba komai malamai suke cewa wannan shukr din nan yana daga cikin falalashi akan cewa ya dauki siffa ta Allah madaukakin sarki dan saboda yana daga cikin sunayen Allah ash-shakir ash-shakuru kamar yanda yazo a alqur'ani a wazaje da dama inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim kaga shakirun min asma'illah ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yace inna allaha ghafurun shakur ko kuma wallahu shakurun halim abu nabiyu shi wannan ash-shukr inna siffa ce ma kuma hallo ga annabawa wanda sun kasance masu yawan godiya ne Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul isra zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura shi annabi nuhu ko kuma a cikin suratul nahl akan annabi ibrahim inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'ami shakiran mai godiya ne istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim kadiba hadisin nan na mugira wanda annab sallallahu alaihi wa sallam na yawan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala haqqa huwan suka kumbura daga karshe sai annabi yake ga mu suke tambaya yaya ne akai haka kuma hallo kana tai sai annabi ya amsa da ya ba da cewa afala akun abdan shakura wai shin bana zaman to ba bawa me yawan gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan hallo kuma hallo shi gode ma Allah me yawan godiya ga Allah dalili ne akan cewa shi mu'mini ne yana da imani hadisi ingantacce wanda Suhaib yarra Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annab sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ajaban li amrin mu'min abun al'ajabi abun burgewa ga lamarin mummuni inna amrahu kulluhu khair lalle dukkan lamarin shi alkhairi ne walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min sai annabi ce in asabatuhu sarra idan wani abu na horin ciki ya same shi bai boyewa shakara sai ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala banda gode ma Allah ma hallo yana gode ma mutane in kame ya san kame sai ya gode maka a hadisi ingantacce aka ce wanda bai gode ma mutane bai ya gode ma Allah man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah to mummuni idan wani abu na kyakkyawa na jin dadi ya same shi sai ya gode bai arenawa fa kana khairan lahu wannan abun sai zaman to alkhairi a gare shi wa in asabatuhu ad-darra idan wani abu na ba dadi mummunan abu ya same shi sabara sai yayi hakuri kaga martabar da muka karanta a wancin satir sai yayi hakuri fa kana khairan lahu sai wannan hakurin ya kasance mai alkhairi Allah ya musunya mai da abun da yayi dadi hadisi ne wanda ya zo a cikin sahihul muslim inan dan shi yasa ake so mutum ya zamanto shi mai godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi Allah madaukakin sarki cewa fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun gode mini kada ku kafirce mini shi kuma nan wala takfurun kufrun ni'ma ake ni yani yakfuru al-insan ni'matallahi azza wa jal mutun ya kafurce ma ni'mar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi dan shi sa ake so mutun ya zama to mai yawan cewa alhamdulillah yana gode ma Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam illa hiya launi san fursan sai ce alhamdulillah in akwai wata matsala ta gitto hallo anan ma gode man Allah yake amma sai ya kara sai ya ce alhamdulillah ala kulli hal to dukkan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ita baka gode ba Allah sai ya tambaye ka duka a ranar tashin alkiyama gobe dan shi yasa abinci kace baka gode ma Allah ba kuma hallo ka cika cikin naka ka sha ruwa ka koshi wani yana can abincin ma ya mai wuya wani kuma a rishin lahiya ma ta hana shi sa abincin a cikin cikin amma kai ka mance kawai duka ci kawai ka tashi baka gode ma Allah ba dan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yace in yace abinci alhamdulillahi allazi at'amni haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa Allah ya gafarta min zunuban shi kadiba ka ci tuwo rahama ta Allah fa ka ci tuwo ka cika cikin ka ka koshi kuma ka gode kace alhamdulillahi allazi at'amni hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa Allah ya gafarta ma zunubanka amma loma nawa kake sa a bakin ka ka tashi ka tahi shikenan baka gode ma Allah madaukakin sarki ta rayuwa bismillah ma baka yi ba a harko to shine mutum ana so mutum ya zamanto mai godiya kuma wanda yawan godiyan nan ya ringa jika halshen shi to sai ya shiga aljanna ta babu masu godiya kamar yadda muka karanta a wani hadisi ingantacce idan mutum ya yawaita gode ma Allah subhanahu wataala rishin gode ma Allah subhanahu wataala kafirce ma ni'ima ce shi kuma Allah ya ce ku gode mini kada ku kafirce mini yana daga cikin kafirce ma ni'ima hallo abincin nan maimakon kai saura ka bada shi ka ba wani mai ban bukata sai ka je ka zuba a shara kai almabazzaranci kenan kaga ka baka gode ma Allah madaukakin sarki ba akan wannan ni'ima shi kuma an ka gode Allah sai ya kara an ka kafirce Allah kuma hallo sai ya kama ka laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah amma kuma hallo he suka kafircewa suka kafirce rabbana ba'id baina asfarina ko ba haka suka ce ba rabbana ba'id baina asfarina kenan haka ne ko kuma ka ki gode ma Allah Allah ya baka kana tajaje wani abu ya same ka ko kuma ka rasa abu ko ka hwada a kasuwa kowa ya sani amma kuma hallo daga alheri yazo kuma hallo sai ka boye innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a shi kuma an ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fada kenan dan shi yasa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala hanya ce ta mutun ya ci nasara kafircewa kuma hanya ce ta halaka wa ista'azzana rabbukum la in shakartum lokacin da ubangijinku ya sanar da ku cewa in kuka gode wannan hoka diba ha shela ce daga Allah subhanahu wa ta'ala i'lani ne tasrihun wa izanun idza shakartum idan kuka gode he Allah ce la in shakartum idan kuka gode me zai faru la azidannakum zan kara muku wala in kafartum kuma idan kuka ki godewa kuka kafirce ma ni'imata inna azabi lashadid to lalle tabbas wa azabata ho tana da tsanani kenan dan shi yasa mu zama masu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in takfuru fa inna Allaha ganiyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعلمون إنه عليم بذات الصدور Allah madaukakin sarki ya ce in takfuru idan kun kafirce ma ni'imomin Allah ba za ku gode ma Allah madaukakin sarki ba fa inna Allah ganiyun ankum to lalle Allah wadatacce ne daga kafircinku daga barinku wala yarda li ibadihi al-kufr kuma Allah bai yarda ga bayin shi su kafirce me wa in tashkuru amma ho idan za ku gode yardahu lakum Allah sai yarda da ku kuma hallo ya bude muku hanya ta inda ba ku sani ba kenan wannan ita ce siffa ta mutanen kwarai mutum ya zamanto a rayuwa mai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma Allah ya fada a cikin alqur'anin ya baka zabi to in kaga dama ka gode in kaga dama kuma hallo ka kafircin amma ho ka san gaban inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ina mutum ya zamanto mai gode ma Allah madaukakin sarki sai malai yake cewa a baiti na 11 sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma abazli shuftin fi ridar rahmani sahibut tawakkul sun meda dogaro ga Allah ya zama abokin su sahibu al-musabaha in ka ji an ce sahib ai mutun da mutun ne aboki da aboki to amma mutanen kwarai sun meda shay'un ma'anawi ya zama abokin su suna tahiya duk inda suke suna tahiya da at-tawakkul kaman kwarai suke busrabuwa da dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'i umurihim a dukkan lamarinsu ma'a bazli juhudin tare da ƙara ƙoƙari fi ridar rahmani a cikin yarda mai rahama Allah wai ba tawakkul in ba kade suke kuma hallo in suka yi tawakkul in ka'ida na tawakkul hallo kai al-ahzu bil asbab shine sai aka ce ma'a bazli juhud irin na wanda aka ce ka darme taguwar ta ka sannan ka dogara ga Allah eh kakka ce baka kama hanya ba ta arziki kace ka dogara ga Allah wannan at-tawakkul ne ake ce mai da larabci ba tawakkul ba at-tawakkul walaysa at-tawakkul kenan baka cewa Allah sauko min ruwan kudi daga sama baka kama hanya neman kudin ba kenan wannan ka saba ma shari'a kenan shine malam sai ya hada guda biyu sahibu at-tawakkul menene at-tawakkul mutum an yakuna al-muslim musta'inan billah mutum ya zamanto mai neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ne mu'tarifan bi anna Allah bi yadihi kulli shay kana mai yarda kana mai kudurcewa cewa fa dukkan komi a hannun Allah madaukakin sarki yake wa annahu huwa allazi yuqaddiru al-ashiya kuma shi Allah madaukakin sarki shine mai kaddara abubuwa wanda wannan tawakkul in umurni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun game da Allah ne zuwa ga Allah ne mummune suke dogara ko kuma fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah umurni anan fatawakkal 'ala Allah shi kuma wannan tawakkul in in mutum ya samu kanshi a cikin masu dogaro ga Allah madaukakin sarki yana da samaratu wanda bisu suke guwa daga ciki din mai dogaro ga Allah sai kaga arzikin shi yana ƙara haɓaka si'atu rizq in kana dogaro ga Allah to Allah yana ƙara yalwata ma arziki ba kai ba yunwa ba kai ba rasawa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na umar bin hattab ra Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli da a ce kuna dogaro ga Allah matakar dogaro dogaro na gaskiya da zuciya guda larzaqakum kama yarzuqut tayra da Allah ya arzuta ku kaman yanda yake arzutar da tsuntsu sai annabi sai ya ba da explanation a gaba taqdu himasan wa taruhu bitanan shi wannan tsuntsun sai ya huta yayi sabko tunda sahi inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta cikin shi ba komi yana mai yunwa amma kuma hallo ya dawo cikin shi a cike taqdu himasan wa taruhu bitanan taqdu bima tazhabu bukra bil quduwi wal asan yanan tsuntsu zai sabko ya huta bai aje bahun dawa ba bai haje bahun shinkafa ba bai aje ba alkama bai aje ba ba ruwan shi ka hankali kwance ya huta cikin ba komi amma annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya dawo kuma hallo cikin shi a cike ba da yunwa ba sai annabi yake cewa da a ce kuna dogaro ga Allah dogaro na gaskiya matakar dogaro kuma da Allah ya arzutar da ku kaman yanda yake arzutar da tsuntsu shine wani nazumi yake cewa galkashin wannan hadisin cewa alayka bi taqwallahi in kunta gafilan ya'tika bil arzaqi min haythu la tadri zamanto kana mai taqwa Allah kana mai tsoron Allah idan ka gafala he arziki yazo ma ta inda baka sani ba ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يتيغبا دا تيوا فكيف تخاف الفقر والله رازق وقد يرزق الاطيار والحوت في البحر تكاكا زكي تصورن تلوتي الحالي الله ني مي ارزتاوا كما حقيقه الله نن يا ارزتار دا تسنسو كاغا بايا اشيوا bai da abin da zai ci gobe amma in ya huta kawai kuma hallo sai ya samu wal huta fil bahari tayaya zaka ji tsoron talauci kuma hallo alhali Allah yana arzutar da kihi a cikin ruwa sai yake cewa wa man zanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwati wanda ya zato kuma hallo arziki yana zauwa da ƙarfi ne kawai ba da dogaro ba da Allah ma askal al-usfur ma akal al-usfur shay'an ma an-nasr inda karhi yake bada arziki ai da tsuntsu da bai ci abinci ba inda karhi yake bada abinci ai da shaho da su tantabara da su da su da su duka da basu ci abinci ba amma hankali kwance diba rayuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala inda ya tsara ta busuda wajen ajiye kaya ba mangaza ba kilo ko daya amma kuma hallo sai an ci an koshi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli larzaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasan wa taruhu bitanan hadisi ne ingantacce wanda imam ahmad ya kawo tirmizi ya kawo ibn majah ya kawo imam al-albani ya ingantar da shi abu na biyu wannan kenan na harko tawakkul na yalwata ma mutum arziki na biyu at-tawakkul ala Allah yana kare mutum min hamsati shaytan ya kare ka daga makirci na shaytani dogaro ga Allah yana kare mutum daga miyagun aljannu dogaro ga Allah kenan kariya ce da ya kamata a ce mutum kullun yana tare da ita dan shi yasa malaiku ta sahibut tawakkul fi jami'i umurihim Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul nahl fa iza qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqurani to ka nemi tsari daga Allah ya kare ka daga shaitani korarre me Allah ya ce a gaba innahu laysa lahu sultanun allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shi wannan shaitanin bai da wani karhi bai da wani cin nasara akan wanda suka yi imani kuma hallo bai da wani karhi akan wanda game da ubangijin su ne suke dogara wa ala rabbihim yatawakkalun kenan kaga dogaro ga Allah yana kare mutun daga sharri na shaytan innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun abu na uku kahin mu je na uku kaga wannan kenan aya ce ta alqur'ani Allah madaukakin sarki na cewa shaytani bai da karfi ga wanda suka yi imani kuma hallo ga wanda game da ubangijin su ne suke dogaro in ka diba hadisi wanda Imam Tirmidhi ya kawo Imam Al-Albani ya ingantar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda zai huto da gida sai ya ce madmunun addu'a bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta isar mushi kuma hallo za a kare shi hatta da shedani zai ce ma wani shedani dan uwan shi mi ya same ka hankali hodawa ne ina kai ina wanda an kare shi kuma hallo an kiyaye shi kaga mutumin da zai huto dogaro ne ga Allah yace da sunan Allah na dogara ga Allah babu karhi da juye lamurrurka sai Allah madaukakin sarki sai annabi ya ce duk wanda ya hudu wannan Allah ya kare mi ya isar mi daga sharrin aljannu wani shedanin ma zai ce ma wani shedanin ina kai ina wanda yake cikin kariya Allah wanda ruwaya ce wanda Imam Tirmidhi ya kawo Imam Al-Albani ya ingantar da ita idan kaga at-tawakkul abu ne wanda ya kamata a ce mutum ya gyara tauhidin shi yayi dogaro matukar dogaro zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan abu na uku shi wannan dogaron ma at-tawakkul ala Allah sabab li dukhulil janna sababi ne na shiga aljanna dogaro ga Allah sababi ne na shiga aljanna hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yadkhul min ummati 70000 yadkhulul jannata min ummati annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa zasu shiga aljanna daga al'ummata mutane 70,000 Allah sanya mu daga cikin su 70,000 qalu man hum ya rasulullah sai sahabbai suka tambaya su wane ne ya ma'aikin Allah wannan mutanen 70,000 wanda zasu shiga aljanna ba tare da hisabi ba lese fase lese fase ne kawai daga an gani daga koha zai ba tare da hisabi ba Allahumma hasibna hisaban yasira sahabbai suke tambaya su wane ne wa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa humul lazina la yaktawun wala yastarqun mahallu shahid yace wa ala rabbihim yatawakkalun sune wanda game da ubangijin su suke dogaro wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogara ga ubangijin su a cikin ruwai ukasha yarda Allah ta tabbata a gare shi sai tashi yake cewa aminhum ana ya rasulullah washin ina daga cikin su ya ma'aikin Allah aminhum ana ya rasulullah shin ina daga cikin su ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama qala na'am yace na'am kana daga cikin su ya kai ukasha wannan mutumin dubu mutanen 70,000 wanda zasu shiga aljanna ba tare da hisabi ba fa qama akhar hallo sai wani ya tashi bayan ukasha fa qala sai yace aminhum ana ya rasulullah nima ina daga cikin su ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabaqaka biha ukasha ukasha ai ya riga yake tambaya malamai suke cewa an rihe wannan kohon ne annabi yayi haka ne dan saboda ka abar kohon nan wannan ya tambaya wannan ya tambaya wannan ya tambaya har wanda ba dan aljanna ba shi ma ya tambaya haka malamai suka fasara kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabaqaka biha ukasha hakika ukasha ya rigaye ka kaga ni'ima da samara na tawakkul annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin siffan wa'annan mutanen 70,000 wanda zasu shiga aljanna ba tare da hisabi ba sune wanda suke dogaro matakar dogaro ga Allah madaukakin sarki. Sannan kuma hallo abu na hudu daga cikin fawaid na at-tawakkul shine at-tawakkul ala Allah tariqul lil izza, hanya ce ta buwaya ta ka daukaka kanka ka kare kanka daga walakanci, kai baka dogara ga mutum ba, ga wa ka dogara? Ga Allah. Wanda ya dogara ga mutum ai kaga ya wahala kuma ya sha walakanci, amma an ka dogara ga Allah fa to zaga Allah shi kullun shine mutum fa in yau shine gobe ba shi bane. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, in yau kai ne to gobe ba kai bane ba. Hiyal umuru kama sha hattaha duwalu man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu, yanan dai shi yasa ka dogara wanda kullun kawai tashi ce lamarrukan nashi ne, wa kenan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake cewa wa may yatawakkal 'ala Allah fa inna Allah azizun hakim, kaga izza a hannun wa take? A hannun Allah madaukakin sarki. Sannan abu na biyar daga cikin samarat na at-tawakkul shine Allah yana son masu dogaro zuwa gare shi. In kai kana yawan dogaro ga Allah kana daga cikin mutanen Allah, kuma idan Allah ya so bawa sai ka zama dan kusan Allah, Allah sai ya matso ka zuwa gare shi. Kuma hallo idan Allah ya matso ka zuwa gare shi ka zama ahlillahi, Allah sai ya arzuta ka, Allah ya kare ka daga sharrin duniya da lafira, Allah ya sanya ka aljanna, Allah ya kare ka daga wuta. Allah da kanshi ne ya faɗa a cikin suratu Ali Imran yace yana son masu dogaro ga Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, lalle Allah madaukakin sarki yana son masu dogaro. A cikin aya fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kenan mutun ya zamanto mai dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, dan saboda idan Allah ya zamanto ka dogara gare shi ya kare ka to babu wanda ya isa ya cutar da kai. Kenan in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musibatun yaqulu qad ahazna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun qul lan yusibana illa ma kataba Allahu huwa maulana. Ya ayat take a gaba wa ala Allahi falyatawakkal mu'minun. Dan hawani hadisi annab sallallahu alaihi wasallama yake cewa da a ce al'umma zatta hadu duka akan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai abinda Allah ya rubuta ma, kuma da a ce al'umma za su hadu su amfane ka da wani abu ba za su iya amfanar da kai da wani abu ba sai in a wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ma shi. Kenan dan haka mutun ya zamanto mai dogaro ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, dan saboda wannan dogaron shine dalilul iman wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kenan in kuntum mu'minin, in kun kasance ku masu imani ne to ku dogara ga Allah madaukakin sarki. Kenan kuma wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, sai Allah yace wa man yattawakkal ala Allahi fa huwa hasibu inna Allaha baligu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Kenan ake so mutun ya zamanto mai yawan dogaro, dan shi yasa malam yace sahibu tawakkul fi jami'i umurihim, tawakkul dogaro ga Allah ya zamanto abokin su kullun suna tare da shi, fi jami'i umurihim a dukkan lamurrukan su, ma'a basl juhdin tare da aiki da kwazo, ahzubil asbab kenan, fi ridar rahmani a wajen neman yarda Allah madaukakin sarki. Sai malam yake cewa a baiti na 12 abadul ilaha ala tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani abadu al ilaha innahum ya'buduna allaha ka'annahum yarawnahu abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi, suna bauta ma Allah akan kudurcewa kaman Allah yana gaban su. in kana sallah ka nutsu ka san kana munajati ne ga Allah ka san kana gaban Allah madaukakin sarki anan malam ya kawo manzilatul ihsan babban manzila kenan maratibul islam salasa al islamu al imanu al ihsanu sai mutun ya zamanto musulmi yake zamantowa mummuni sannan yake zamantowa muhsini shi kuma al ihsan in kodoluwai shine kamar yadda malaman tauhidi suke fassara shi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi idan baka ganin shi to ka sani shi fa yana ganin ka wannan babban kenan al ihsan isa da ake kawa ta ibnu umar yana sintiri yana fatiri a cikin gari he kawai ga a katanga sai ya ji wata deba tsakanin uwa da diyarta uwa tana ce ma iye doko ruwa mu maka shi a cikin nono dan mu samu riba da yawa mu yi algushi kenan wailul lil mutaffifin kawai diyan nan he takiya kawai diya take cewa amirul mu'minin ya hana haka ha sai uwa take ce fa aina huwa hatta yarana yo ina amirul mu'minin barantana ya gammu mun doko ruwan mun sa a cikin wannan nonon sai diya take cewa fa in lam yakun amirul mu'minin yarana fa inna allaha yarana idan amirul mu'minin mamman dare ne yanzu bayanan ai Allah madaukakin sarki ko yana ganin mu akai ka tari ko amirul mu'minin yana sintiri cikin gari kuma ya ji wannan abu daga nan ya tabbatar da wannan diya hokai wannan diya armeci ya arma ma dan shi daga nan ake cewa aka samu khalifa Abdul Aziz babban khalifa wanda kaga daga uwa ta kirki kenan an samu danami dana kirki kenan wannan shine at-taw al-ihmatka al-ihsan muraqabatullah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi kaman kana ganin shi in kuma baka ganin shi tunda da mun ba ganin nashi zakai a duniya ba ko ana ganin shi ba gani irin wayancan wayancan dariƙokin da suke cewa wani yace ya ga Allah wani yace ya ga kaza wannan duka ƙarya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar kenan kace ka ga Allah a duniya wata aqida ce wadda ta kafirci karara ba ganin Allah sai a gobe alkiyama zan mu ganin shi insha Allah wadda babban ni'ima ce wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha innal abrara lafi na'im ala al'araiki yanzurun kenan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a waje ba su ɗaya ba a cikin alkur'ani mai girma amma a nan duniya ba za ka iya ganin Allah madaukakin sarki ba sai aka ce to kai ibada kaman kana ganin shi idan baka ganin shi to shi Allah madaukakin sarki yana ganin ka shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yake cewa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur yanzu waye sani a cikin kuna abin da yake cikin zuciyata waye sani babu wanda ya sani amma shi ho Allah subhanahu wa ta'ala kahin a iheni ya sani kahin in fada kuma ya san mi zan fada sannan in na fada mi zai biyo baya sai wa kadai san wannan abun sai Allah subhanahu wa ta'ala kenan wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa innahu ya'lamu al jahra min al qawli wa ya'lamu ma taktumun haka Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani kenan shine malam yake mana bayani mutun ya bauta ma Allah kaman kana ganin shi idan baka ganin Allah to ka sani fa shi Allah yana ganin ka sai malam yake cewa a baiti na 13 نسخ الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. أنا رجع تكين سيبوبي نمتان كيركي سنا كيران بايوزوا غا الله ده حكمة سنا ما سما جونان سنسيها الدين النسيها سنا ما سما جونان سنسيها نسخ الخليقة الخلقة سنا ما سما متاني نسيها في رضا محبوبهم أتكن من يردن مسوين سو الله ده ميسكي وانا نسيها بالعلم ده علمي والإرشاد ده نونروا والإحسان ده كوتتاوا wannan kaman malam yana so mu yi ta'ammuli ne mu diba aya ta Allah madaukakin sarki da yake cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana wajadiluhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin udu ila sabili rabbika bil hikma in ja Allah ka zamanto me kira zuwa ga hanya Allah cikin hikima ba cikin hushi ba ba cikin zage zage ba ba cikin cin mutuncin mutane ba umurni ne daga Allah madaukakin sarki mu diba mu gani Isa da dama yaya annabi sallallahu alaihi wasallama ke da'awa yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ke kiran mutane yana kiran su ne cikin ilimi da tausayi da kyautatawa har mutane su ringa mai addu'a suke ma saura addu'a ku diba ku ga wata kissa wadda Muawiya As-Salami yake ba da labari Muawiya As-Salami yake cewa nayi sallah da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ana cikin jami'i yace sai wani yayi atishawa yace kawai wani yana atishan nan ni sai nace yarhamukallah kawai yace mutane sai suka fara hararen shi ana ta hararen shi akwai kallo wanda daga amma kai ma ka sani kai ma sai ka ji wani abu a cikin zuciyarka he yake cewa duka a cikin sallah shi ya ce yarhamukallah yayi magana cikin sallah mutane suka juyo suka harare shi yanzu sai yake cewa masha anukum na ruwan ku menene wai kuna kallo na to su sun yi magana ba he yace faja'alu yadrubuna bi aidihim ala fahizain suke buga cinyoyin su yace sai na gano suna cewa in yi shiru ne kenan yace sun me kallo wanda bai da dadi he suke buga me ishuru kaman ka ishuru suna buga cinyoyin su yace lokacin da aka ida yace he ne ishuru da aka ida sallan nan sai yace bi abi wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu yace ban taba ganin malami ba kaman annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kahin shi kuma hallo bayan shi ma bun gani ba kuma bana gani ba yake bada labarin ya akai yake cewa ma tsorabani annabi bai bige ni ba bai mun kallo mara dadi ba bai harare ni ba bai kyamace ni ba bai zage ni ba wala sabbani sai yake cewa inna hazihi salat lalle wannan sallar la yahillu fiha shay'un min kalamin nasi ai bai cancanta ba a yi wani magana daga cikin maganganu na mutane a cikinta bari dai wannan sallai innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul qur'an wannan sallai tasbihi ne ai da kabbara da karatun alqur'ani bai kamata ba ka zo kana zance a cikin wannan sallai hadiba cikin hikima annabi yayi bai kyare shi ba bai zage shi ba bai harare shi ba sai yake cewa wallahi rantsuwa yace ban taba ganin wani malami ba fiye da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kadiba tausayi na annabi muhammadu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Kisa ta biyu ita ce wanda sahabin nan da yazo yake ta kugi yake cewa ya Muhammad ya kai Muhammad kalli irin kiran ma atini min malillahi allazi indak bani dukiya Allah wadda take wajenka nan ma sahabbai suka haro mi annabi sallallahu alaihi wa sallama kawai dariya yemi sannan kuma hallo ya bada umarni da a bashi wannan kudin hakiyali kaga hikima kenan shi kira kenan ana yin shi da mi cikin salo da ilimi da hikima ko kuma kissa ta wanda yazo cikin masallaci ana zamne ya tashi kawai ya je cikin haraba yayi wutsare shi baban daki ka diba mutumin daki baban daki ya je ba cikin masallaci kawai ya samu waje shi kawai shi ya wutsare shi nan ma sahabbai suka taso annabi ya ce ku kyale shi da uhu ku bar shi mutum ya kamo wutsari tana yawa wutsarin ajeye ne an aka yanke shi an yanke mai wani jin dadi daga gare shi annabi ya ce ku bar shi ya ida da uhu ya ida sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa harriqu ala bawlihi sijillan min ma ku dauko ku guga na ruwa kuma ka a wannan wutsarin da yayi aw zunuban min ma fi riwaya sai annabi yake ce masa sahabbai ku sani ha innama bu'istum muyassirin an aiko ku ne dan ku saukaka walam tubasu muassirin ba aiko ku ba dan ku tsananta ma mutane addini yusr musulunci sauki gare wannan mutumin kai har yazo yake sallah annabi ya ji shi yoyoyo yake to Allahumma arhamni wa Muhammadan ya ubangiji ka tausaya mini ka tausaya ma annabi Muhammadu wala tarham ma'ana ahadan banda ni da annabi Muhammadu kanka tausaya ma kowa ba dole ma annabi addu'a ba annabi ya mu'amalce shi mu'amala kyakkyawa shi kuma da yace kadda ka rahamce kowa da waye ke a dan saboda sun tirtsa shi yanzu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad hajjarta wasi'an ka tsananta nan ma aka kwatanta mai ba a hakan to haka ake so mutun ya zamanto mai salo cikin da'awa kul hazihi sabili adu ila llahi ala basiratin ana wa man ittabani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin kenan shine malam yake cewa a baiti na 11 nasahul khaliqata fi rida mahbubihim bil ilmi war irshadi wal ihsani mutun ya zamanto mai kira zuwa ga Allah madaukakin sarki cikin hikima da cikin salo da kuma hallo cikin kyautatawa dan saboda wani ta hanyar kyautatawa taka zaka jayo shi wani ta hanyar mu'amalaka zaka jayo shi wani kuma hallo ta hanya magana mai dadi zaka jayo shi kamar yanda Sheikhul Islam Ibn Baz rahimahullah yake cewa annasu al-yawm mutane a wannan lokacin yani a lokacin wai Ibn Baz ma wai ba a wannan lokacin ba yake cewa annasu fi hazal yawm ahwaju ila rifqi wallin to suna buƙatar tausayawa ne da saukakawa ba tsanantawa ba dan saboda in ka aje hankali sai kaga jahilci to ka ringa kawo hujja a kaliya sai ka kwatanta musu wannan abun ko kaza kaza ne kake cewa yanzu mutun yana karanta tabbate da a gindin kabari yana a karanta tabbate da a bida habin wa tabka ce mai bid'a ce yake yarda daga garaje jahilci ne yasa yake karantawa an zo an binne mutun ka ringa a karanta tabbate da kaga ai jahilci ne ko amma da zaka fasarta mi kace ka san wai menene fasara tabbace da in nahwa hannaye bi na abi lahabin sun hallaka kuma shi ma ya hallaka dukiyar shi da abin da ya tara bisa an hwana mishi komai ba zai shiga wuta mai huruwa tare da matar shi mai dokan itacen wuta a cikin wuyanta an dan mai ta da igiya ranar tashin alkiyama menene mahalli shahidi da kuma wannan cikin kabari da ake karanta wannan abu to ka gani kenan amma an kace mai ba a karanta tabbace da cikin ba a cikin salo ba to shi kawai ce zai ka kazo alqur'anin zakka ce ba a karantawa to kaga ai wanda ake karanta tabbace dan ma in mamacin nasu ne ai ba zasu yarda ba kenan dan shi yasa udu ila sabili rabbika bil hikma wal mu'iza al hasana abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu arziki tsarkakeke ya ba mu aiki amsashe Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma aminna fi baladina haza wa sa'iri biladil muslimin Allahumma aminna fi baladina haza wa sa'iri biladil muslimin Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin